A shafi na 48 ya tsaya ya tattauna wannan mas'ala dangane da abin da ya shafi ainihin wato ala sharti muslim ko ala sharti kaza din nan. Za mu karanta wannan insha Allah, zan karance shi gaba ɗaya don mu samu fa'ida. Sannan sai wannan littafi gashi shi kuma Basha'irul Farah bi taqribi fawaid al-Imam al-Wadi'i fi ilmi ar-rijal wal-mustalah. Wasu fa'idoji ne da Malam Muqbil ya rinka faɗi, wasu yana rubuta su, sai aka samu wasu cikin ɗaliban shi suka zauna suka ainihin wato rubuta su. Wannan malami a cikin shafi na 66 zuwa 67 ya zauna ya tattauna waɗannan mas'aloli ɗaya bayan ɗaya, insha Allah za mu karanta su suma. To sa'an nan su kutun da guda sai wannan littafi Al-Idah Al-Jali fi naqdi maqulati sahahu al-hakim wafaqahu adh-dhahabi. A cikin wannan littafi ya tattauna wannan mas'ala, wanda gaskiya nan ba karanta shi zamu ba, don littafi ne mai zaman kanshi, sai dai zamu yi ishara akai. To kasantuwar lokaci ya taho, zamu bari sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe. Wanda dai yake da wannan littafi a gobe ya taho da shi Fathul Bari din nan, wannan fi dhabbi anil albani wa radd ala isma'il al-ansari, wanda dai yake da shi ya zo da shi a gobe zamu karanta insha Allah ta'ala. Sannan wanda bai da shi za a yi photo start, shafi ɗaya ne. Haka kuma wannan da yake na san da yawancin jama'a mai yiwa ma yanzu ne karan farko suke jin wannan littafin, shi kuma shafi biyu ne. Za a yi photo start din waɗannan abubuwan gobe in aka zo da ikon Allah, a kansu za mu fara tashi da karatu tukuna mu tattauna su, sannan sai a ci gaba. Idan akwai wasu buhus din ma mai yiwa duk za mu ƙaro su a gobe insha Allah ta'ala. To a gobe ne za mu zo da wannan cassette din, wanda duk in mun gama karanta waɗannan abubuwan sai kuma mu zo da wannan cassette din, sai a zauna sai a sa shi, shi kuma a ɗan ji inda malamin yake wannan tambihin game da wannan maganar. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Za mu saurara a nan insha Allah ta'ala. Muke cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah. Tallaqa.